Welcome back from that commercial recap. Introducing the group collectively known as Iguamara Group. Fantastic track. If you are around me, I will ask you to clap your hands or rather put your hands together. You see, in a world of rich folk music, one can only give a representative sample, not necessarily of the cream, but the types and distributions. The instrument mainly or shall rattle and drums, some pots, other wooden of various sizes and resonance are common to early all the groups. All right, that's it. The Imo State Fantastic Women really produced this one a few years ago. And of course, it was quite a fantastic thing because a lot of it sold.
Yo ashe ba ka da hankali kai ba sai doro kaman buri ya ho ba tukur san ya sha dangara da burki ya cire kar ba kare ya ya kace da ni bu san dan bara
da ka nan ko shi burbure kaman dan wa kuya da ne ka zauye abin da ya fara tauko ya ga
a a na bai da ai ba haka nan bane kashin baya sai ka ce azara dai kan gaga kar
ba kare
ya kace da ni bu san dan bara
ka ga Allah ya bane ka ya ga na baka wani dai ido
ashe kamar lado na ni
kaya
kace da ni mai
na gamba ta ba annan tinar kace
ai dole ne mai gambara
wanda Allah ya bane ka ya ta goma ka tira uku
na mai ne yaya tira uku
da kun dan ya ba kai ka sai kirki ba ba
la ilaha illallah
hakuri ya bar goma
la ilaha illallah
ka ba ma ki ne ta ba ni ya ta baiwa ka bile ba
la ilaha illallah mai isa ka ga ya mun haka
Allah makare
ya to ni mai ne to zan saka maka faɗo kan nemi kashin baya sai ka ce azara ɗaya kan gada wuya jiriri wuya kaman dan tsantso huwa da shekara ba lafiya
kai makare
yaya kace da ni mu san dan bara
zaman malin da ka
ki kan jana ta riga ni
zaman malin
a ni uwa ta ba ta kidi uba na baya kidi
ai malamai bai ta
wajen uba na ba mai kidi zaman ɗakin duniya
yaya malamai ban ta kidi kai makare
a da ka ta mun ka ji kan jana kwanaki da na je gida sai ubana ke faɗa ina ce mamman lawayi ba ka banin gambara yayi na kai tsoho gida kansa na waye masa tsoho sa dangana kidi ba fata bane yanzu da fata nake sai da baki akan gwada gatsi nan ne ya wuce yau baba ya yafe bani gida ya hu lafiya
kar ba kare
Allah ne mai ni ba gado bane ubana baya kidi kidda jin wajen uwa ta fa mai kidi
to dan haka kai
Well, this one is called Gambara Music. It was put together by Musa and Lawan. And this guy is based in town here. This beautiful one is titled Ogene Biko. Ewe Anuje Otubure Memorial Band of Oriakwo right here in Nigeria. This group came to Kano a few weeks ago. Enjoy yourself, get up, let's dance to the rhythm.
Would you go up on the way?
Allah, I beg you, do not allow my enemies to know me in Toto. That's the meaning of this one. In English, you can say, Lord, I beg, make you not allow my enemy to see my ass finish you. I say, secret is my secret. Only God bless. Make it quite basically for me, myself alone. That's it. The time is 10:45 a.m. and I expect you to enjoy yourself and the program Music Nigeria. Chibure Memorial Band of Uriopo acquired a fantastic group. The last time I watched them, when they came to town to play under the auspices of Robo People's Club in town, yeah, it was a fantastic thing. Because this particular track really sent everybody going rather hip party hop, dancing to the tune of the rhythm. in Urhobo language is called egogo. To the end of this program. This is RK2 FM and the services of KBC. Making it snappy right now. Keep it cool. That was the group collectively known as Awe and Ejo to Bure Memorial Band of Oriakpo from Bende State.